akan nau'in hadisi wanda ake kiransa musnad. Wato an samu zantuttuka uku a game da hadisi musnad. Sunadi da farko dai a gane shi kansa lafazin musnadi, ana sakinsa bisa ma'anoni uku. Akan yi amfani da shi a wajen ambatar littattafan da a ciki ake tara wato hadisan sahabbai. Kowane sahabi a ware masa iyaka hadisan, kamar musnadu Ahmad wanda babun Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya kawo hadisan, duk da Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya ruwaito, ba ta da duban cewa wannan hadisi na magana akan sallah ko wannan kan ciniki ko wannan kan aure ko wannan kan gado ba, a kawai cewa dai wanda ya ruwaito hadisan Sayyidina Abu Bakar ne. Haka nan babun Sayyidina Ali haka, to irin wannan akan kira su musnad. Wani lokacin kuma akan saki musnadu ana isnadi, ana akan saki musnad ana nufin isnadi, wato kamar irin su musnadu shihabi. Akwai wanda yana shihabu na hadisi, to wani kuma yazo daga baya yace to da hadisan da ya kawo shi bara ya kawo musu isnadi, sai zama kowane hadisi ya kawo isnadi. Ko musnadu firdausi, akwai wanda yana tafi firdausi, to wani yazo daga baya yace bara da hadisan da ya kawo a firdausi din nan ya kawo isnadin su. Wanda a gane wannan fa ya bambanta da tahariji. Akwai tahariji daban, shine misali wanda ya littafi ya ce a littafin ya kawo wasu hadisi, wani ya zo daga baya ya ce to bara ya faɗi inda aka ruwaito wa'annan hadisan, ba wai isnadin zai kawo ba, zai kawo inda aka ruwaito ne, kamar irin su tahariji wa hadisi na Iraki na Hafizu Zainuddin al-Iraki. Wannan tahariji ne ba isa ba musnadu ba ne, tunda ba cewa zai faɗa isnadan san ba, cewa zai faɗi waɗanda suka ruwaito guri da yawa tare da bayanin matsayin hadisin, cewa hadisin ingantacce ne ko rarrauna ko abin da ya kama da haka. Idillaji na musnadi na uku shine wanda za a faɗa a nan, shine yace al-musnadu, hadisi wanda ake kira musnadi. To shi kuma an samu zantuttuka uku akan me ake kira haka. Sannan da al-marfu, wasu suka ce ai hadisi musnadi shine hadisin da ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi in ya zama bai kai ga Annabi ba, ya tsaya ga sahabi ko ya tsaya ga tabi'ai, wannan san ba musnadi bane, ba a kiransa musnadi. Halin kasancewarsa ko muttasili sharadi na biyu kenan, sai ya samu ittisali. In bai samu ittisali ba to ba musnad bane. Shi yasa hadisi ko an dangana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma zama bai samu ittisali ba, to ba a kiransa musnadi. Wannan kaulin shi ya fi shura akan sa mafi yawan malamai suke, inda mai baiguniya yake faɗa wato wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi at-Mustafa wa lam yabin. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi at-Mustafa wa lam yabin. To kace da hadisin ma da yake an dangana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai sami ittisali ba, to a iya kiransa musnadi. Shi yasa sun dauke ni na biyu shine ittisali, suka ce ba sai lalle da ittisalin ba, ko da mun kadi ne a iya cewa musnadi ne, matakan dai an dangana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu suka ce a wani hadisi muttasili to musnadi ne, sawa'u marfu'i ne ko rufi ko makadui, matakan dai wato ya samu ittisali to za a ce musnadi ne. Amma duk waɗannan zantuttukan guda biyu na ƙarshe su ne aka farko da su ba. Zance na farko dai shine aka farko da shi, kamar dai dara kudini shi daga zahirinsa ana ganin cewa shi a wajensa yana ganin da hadisi marfu'i ma to musnadi ne, ko da ba muttasili ba, to kamar kuma Abu Bakar al-Habib Habibul Baghdadi da Ibn Sabbahi, su suna ganin da hadisi muttasili to musli ko da ba marfu'i ba. To sai al-marfu'u ko to hadisi marfu'i, rufi da kuma makadui. kama ana wasu malaman sai su ga to ai haƙƙin COD ya fa ya jinkirta ambatan musnadin sai bayan ya faɗi marfu'in tunda a can ya kawo cewa musnadin marfu'i alhali bai sanar da menene marfu'in ba kaga ya zama ihala akan abin da ba a riga an da shi ba wajen kokoyarwa an fi son a yi ihala a kai gami akan abin da daman an riga an koyar da shi a baya domin da riga ya san me ake kira wannan amma wanda bai san me marfu'i ba kace to ai musnadi shi ne marfu'i to menene marfu'in kuma ai ba koya min shi ba to kafin ka koya masa musnadin sai ka fara koya masa wanne ne marfu'in ko to sannan da mawqufi da kuma makadu'i da za a yi bayanin su a wato nau'i na biyar da na shida da na bakwai kenan wa ma yurafu duk wani hadisi wanda yake aka rafa shi ga annabi ita wannan ma din ba shar'iyya sai sa da shar'iyya sai sai a ce wa ma yurafu za ta ijazama to amma yanzu ta yi a ce mausuliya ce shi ya fi ƙarfi ta yi kuma a sofa ce kamar an ce wa hadisu yurafu ya zama mausufa ce kenan to ya ce masuliya ce dai jumla yurafu ta zama ba ta da mahalli a lirabi ko dan silabice amma an ce madin mu na kira ce mausufa sai ta zama jumla yurafu din a mahallin rafa take musu cewa na atice ga marfu'i wa ma duk wani hadisi da aka dangana shi lin nabi ga nabi sallallahu alaihi wasallama sawa'un qauli ne ko fili ko tagariri al marfu shi ake kira marfu'i a cikin hadisi ko da ko tabi'i ne ya dangana hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sa marfu'i shi yasa ba sharadin a kira hadisi marfu'i sai ya zama muttasili ba hadisi ko da ba muttasili ba ne ya zama dai ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko wannan za a ce marfu'i ne to shi yasa a cikin marfu'i a samu muttasili a samu sali a samu gadi a samu mu'rali a samu mu'allaki duk wannan ana samun marfu'i wanda yake ya dau ɗaya daga cikin sifofin nan guda biyar akan samu marfu'i muttasili akan samu marfu'i mursali akan samu marfu'i munqadi akan samu marfu'i mu'rali akan samu marfu'i mu'allaki aw sahibi abinda rafa ko ga sahibi ga sahabin annabi wato sahibin din adafi ne akan linnabi wa ma yurafu li sahibin hadisin da yake an danga shi ga wanda yake sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama to malamai sun ga wannan cewa shi ake kira mawqufi malamai hadisi suna ganin wannan shi ake kira mawqufi daidai wanda yake ya samu tisali ko wanda yake munqadi a cikin a kira su marfu'i in dai har hadisi ya kai ga annabi a kira shi mawqufi in iyakarsa sahabi amma akwai wasu malamai kaɗan da suka ce in an ce hadisi marfu'i ne to ba wai kawai an dangana shi ga annabi ba a'a ma kuma muttasili ne sai wanda yake muttasili akwai wanda suka bi wannan tsarin wato kamar Ibn Nafis Ali Ibn al-Hazmi wani malami ne malamin likitanci ne likita ne babban kware dan ana cewa ma a duniya akwai abin da shi ya fara ganowa kamar bayanin yan jini yake gudu gudana daga zuciya inda zuciya take jin jini ta turo shi ta sake karfata ta ce to akwai malamai da yawa da suke cewa Ibn Nafis din nan shi ya fara ganowa haka to kuma malami ne babba na hadisi malami ne babba na usulul fiqh malami ne babba na fiqh wato yayi wafati hijira ta 687 687 to akwai wanda su turawa suke cewa ai shi ya fara gano haka wato Hafi wani Dr. Hafi to amma su dewa masu bincike sun tabbatar da cewa ai kafin shi wannan baturen ya gano shi wannan Ibn Nafis ya riga shi ganowa to shi Ibn Nafis yana ganin cewa in an ce hadisi marfu'i to ana nufin wanda yake an dangana ga annabi kuma ya zamo musulmi yaje ga mutiya zamo muttasili shi yasa kenan shi a wajensa da marfu'i da musnadi wanda aka fara fada bisa fassara ta farko dai ne kenan a kalmar marfu'i da kalmar musnadi kenan a wajensa duk suna nufin abu daya to wanda aka dangana ko ga wanda yake tabi'i hadisin da aka dangana ga wanda yake tabi'i ko makadu shi ake kira makadu shi yasa wannan kenan wato ambaton hadisi dangane da inda hadisi ya kai in hadisi sai da yake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai a ce marfu'i ne in kuwa iyakarsa sahabi be kai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba kuma irin wanda za a yi hunci ne da cewa shi sahabin lalle ya ji ne daga wajen annabi ba ya faɗa to wannan sai a ce mauqufi ne in kuma iyakarsa tabi'i wannan sai a ce makadu'i ne sai a ce makadu'i ne to a ce hadisi mauqufi amma fa in an kaidance shi da wannan tabi'in to haka din an ji a tsarin zantukan malaman hadisi kamar su ce mauqufun alal hasan al-basri ko mauqufun al-ibn sirina in za a kawo tabi'in da dangana hadisin gare shi to a iya cewa mauqufi ne amma ba haka kawai a ce mauqufi ne ba tare da ambaton tabi'in ba saboda sai ya likitar da wanda ruwaito daga sahabbai eh amma an yi bayani to wannan shine yake daidai to ya ta sholo da hukumar rafifin sawabi to
Bismillahirrahmanirrahim